Sachin Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi Lahashin Gumel tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 5 ga watan Janairun shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Dr. Sarfi Lu, Prime Minister Burtaniya ya yi shelar wani sabon zagaye na kullun corona je Litini. Ana shirin zagaye na biyu na zabukan wasu kujerun majalisar dattawan Amurka biyu a jihar Georgia da za su yi tasiri matuka a siyasar Amurka. Sannan magajiyar garin birnin Washington DC ta yi kira ga jama'a da su kwantar da hankali yayin da wasu dogaran tsaron ƙasa ke shirin dabarar aiki a birnin.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa 'yan sanda a Adamawa sun dakatar da wani bikin nuna tsaraici da matasa suka shirya. Ko me iyaye yake cewa kan wannan lamari?
Wannan abun dai zance Allah dai ya rufa mana asiri, domin wannan dai ba ɗabi'ar mu bane kuma ba al'adar mu bane. Abun da muke ji daga nesa yazo ya faru da mu anan, wannan ka ba mu ji dadi ba.
Haka kuma a yau ne Sowore, jagoran zanga-zangar juyin juya hali a Najeriya, zai bayyana gaban kotu bayan kama shi da aka yi ranar Juma'a. Ko me yake cewa?
Lokacin da aka kai mu ofishin tsare mutane na Abatuwa, tsohon ofishin SAS na Abuja, na gano gwamnati bata rushe SAS ba, don sun tattaro 'yan SAS din suka doke mu da tura mu ɗakin tsare mutane.
Sai aka mutu da mu cikin shirin. Kamar kowace ranar Talata, muna tafi da shirin tsaka mai wuya, wanda Aliyu Mustapha Sakko ta zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin a fara da sauraron labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Prime Minister Burtaniya ya yi shelar wani sabon zagaye na kullun corona je Litini, wanda ya hada da rufe makarantu da shagunan da ba na kayan bukatar yau da kullum ba, a yayin da kasar ke fara aikin rigakafi ma ma'aikatan jinya da tsofaffi. Prime Minister Boris Johnson ya ce dole mutane su zauna a gida har sai akalla tsakiyar watan biyu, yana mai nuni da yadda asibitocin Burtaniya ke fama da majinyata fiye da yadda ya taɓa kasancewa a baya tun bullar wannan annobar. Idan aka ci gaba da yin nasara a wannan aiki na rigakafi, idan yawan mace-mace ya ragu yayin da ake rigakafin, kuma musamman ma idan kowa da kowa ya taka tasa rawar ta wajen kiyaye dokokin, ina ganin sannu a hankali za mu fara fitowa daga wannan kullun, a cewar Johnson a wani jawabin da ya yi ta gidan talabijin jiya Litini. Zagaye na biyu na wasu zabuka da za a yi yau Talata a jihar Georgia ta kudancin Amurka za su yi tasiri matuka wajen sa au 'yan Republican au 'yan demokarasi rinjaye a majalisar dattawan Amurka, wanda hakan zai yi matukar shafar yadda za a rika muhawara a rabin tsawon wa'adin shekaru hudu na mulkin zababben shugaba Joe Biden. Ganin muhimmancin zaben da Biden da shugaba mai barin gado Donald Trump sun yi ta kokarin yakin neman zabe na karshe zuwa yammacin jiya Litini, a daidai kuma lokacin da Trump ke ci gaba da sukar jami'an zaben jihar Georgia saboda kin bashi haɗin kai da suka yi a kokarinsa na ganin abubuwa sun sauya game da kayar da shi da Biden ya yi a zaben ranar 3 ga watan Nuwamba. Shi dai shugaba mai jiran gado zai yada zango ne a birni mafi girma a jihar Georgia, wato Atlanta, inda zai yaki neman zabe ma 'yan takarar demokarat biyu John Ossoff da Reverend Raphael Warnock. Shi kuma Trump zai je Dalton ne mai rinjaye 'yan Republican, inda zai yaki neman zabe ma Senator David Perdue mai karawa da Ossoff da kuma Senator Kelly Loeffler wadda ke bugawa da Warnock. Magajiyar garin birnin Washington DC ta yi kira ga jama'a da su kwantar da hankali jiya Litini, yayin da wasu dogaran tsaron ƙasa wajen 340 ke shirin damara a ci gaba da ɗaukar matakai da hukumomin birnin ke yi kan wata zanga-zangar da ake ganin da yiwuwar ta rikide zuwa tashin hankali, yayin da majalisar dokokin tarayyar ƙasar ke zaman kada ƙuri'ar amincewa da nasarar zababben shugaba Joe Biden. A cewar wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka, magajiyar gari Murray Bosa, ta rubuta wata bukata a jajibirin sabuwar shekara ta abaza dogarawan tsaron ƙasa kan titi daga yau 5 ga wata zuwa 7 ga wata don kula da zanga-zangar da za a yi. To amma ya ce dogarawan tsaron ba za su dau makamai ba. Majalisar dokokin tarayyar ƙasar za ta zama a wannan satin don kada ƙuri'a kan sakamakon zaben, kamar yadda masu tabbatar da sakamakon zabe na Electoral College suka gabatar, wanda shi kuma shugaba Trump ya yi watsi da shi.
Ina an jima kaɗan Ibrahim bai sake dawowa da labarai. Kafin nan, yayin da ake ci gaba da tsokaci game da rusa wani gidan abinci da gwamnatin jihar Kaduna ta yi bisa zargin an shirya bikin nuna tsareci. Yanzu haka wata sabuwa ta kunno a jihar Adamawa, inda rundunar 'yan sandan jihar ta dakatar da wani makamancin wannan biki da wasu matasa ke shirin gudanarwa a Yola. Ibrahim Abdulaziz, gare ka.
Wasu gungun matasa ne da yadda ke kokarin shirya wannan biki mai takin Yola Beach Party, bikin da iyaye da kuma kungiyoyi ke mazargin cewa na nuna tsareci ne. Wannan ne ma dai karo na biyu da matasa a Yola ke shirya irin wannan biki da kan hada samari mata da maza domin holewa. Ko da yake wannan karo runa 'yan sandan jihar ta ce ba za ta makyale ba. To wai ko me yasa runa 'yan sandan jihar Adamawa hana wannan biki a bana? DSP Suleiman Yahangroje shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar.
Ibrahim Abdulaziz, rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa dai tun lokacin da muka samu labarin bukatan yin bikin nuna tsiraici a nan jihar Adamawa, kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni a gudanar da bincike a gane su waye suke faman yi, sannan kuma aina ake so a yi. Har yanzu da nake gaya maka ba mu samu tabbashin inda ake shirin za a yi din kuma da wayan da aka yi, amma ina tabbatar ma da mutane cewa har ila yau muna nan muna gudanar da bincike, sannan kuma muna kira ga al'umman jihar Adamawa har ila yau su ci gaba da ba jami'an mu haɗin kai domin tare mu yi haɗaka mu tabbatar da irin wayannan bukukuwa ba abu ne wanda ake bukata a yanzu haka, kuma abu ne wanda zai kawo mana tashin hankali, sannan kuma ba za mu yarda ba za mu amince da haka ba.
Ita ma na ta bangaren kungiyar Adamawa Concerned Citizen da ke cikin kungiyoyin kare haƙƙin al'umma a jihar ta bayyana ɓacin ranta kan wannan batu. Honorable Hussaini Gambo Bello Nukura da ke zama shugaban kungiyar ya ce ba za su kyale a gudanar da wannan biki ba.
A gaskiya mukan ba mu yarda a yi irin wannan shaidancin ba, domin wannan ba alheri ba ne ga matasanmu, musamman ma hali da muke ganin a yanayin matasanmu a yanzu na irin abun da yake tafiya tsakanin yaran mata, yaran mada, irin tafiyar da suke samarin, kuma na ga sun bi abu daga shekara 18 zuwa sama. So haka al'amari ne wanda suke so ka ga gurɓatar da yanayin rayuwar yaranmu, saboda haka ba za mu yarda da irin wannan abu, da kuma dole gwamnati ta ɗauki mataki domin a gaggauta dakatar da wannan abu.
Tun farko ma dai sai da iyaye suka nuna ɓacin ransu game da wannan biki da suke zargin cewa na fitsara ne.
Sunana Murtala. To na farko dai zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abun dai zan ce Allah dai ya rufa mana asiri, domin wannan dai ba ɗabi'anmu ba ne kuma ba al'adarmu ba ne. Abun da muke ji daga nesa ya zo ya faru da mu a nan, wannan ka ba mu ji daɗi ba, domin wannan ka hagga Allah mun gode ma da hukuma da suka shiga al'amarin nan suka dakatar da shi, domin ba mu san inda zai tafi ba.
Ya koma zuwa yanzu tuni waɗanda suka shirya bikin suka shiga nukusani, inda jami'an tsaro ke na Mansurwa a Jallo. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya dawo da labarai.
Tusar Filu, babban jami'in zaben jihar Georgia jiya Litini, ya ce shugaban Amurka Donald Trump ya yi kuskure muraran game da batun magudin zabe a jihar ta Georgia, bayan da ya yi tir da bukatar Trump a ƙarshen mako ta a nemo adadin ƙuri'un da za su shafi gibin ƙuri'u 10,011 da ya sanadin faduwarsa a jihar. Sakataren gwamnatin jihar ta Georgia, Brad Raffensperger, wanda shine babban jami'in zabe a jihar ta kudancin Amurka, ya gaya ma shirin Good Morning America na kafar labarai ta ABC News cewa a tsawon sa'a guda da suka yi da shugaba Trump suna magana ta waya ranar Asabar, ta bayyana karar cewa har yanzu shugaba Trump ya yi imani da abin da ya kira wasu hasasoshi marasa tushe masu nuna cewa an tabka magudin zabe, wanda hakan ne ma yayi sanadin cin zaben da Biden yayi a jihar mai maki 16 na ƙuri'u. Shine ta maganar mu kuma kai ta saurare, a cewar Rafael Spaga, ya ƙara da cewa alƙaluman da yake da su masu rauni ne, yana da alƙaluma marasa inganci. Shugaban Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya Faustin Archange Touadera ya ci zaben wa'adi na biyu na shugabancin kasar bisa ga sakamakon wucin gadi da hukumar zaben kasar ta sanar jiya Litini. An sake zaben Touadera ne a zagaye na farko na zaben da aka gudanar ranar 27 ga watan Disamban da ya gabata, inda ya samu kashi 53.9 cikin 100 na kurkun da aka kada a cewar hukumar zaben kasar. Na biyu da shi shine Anaset Georges de Guel, wanda ya samu kashi 21.1 cikin 100 na ƙuri'un. Na uku kuma shine Martin Zaguel mai kashi 7.4 cikin 100. An ga tashe-tashen hankula a gabani da kuma bayan zaben. A ƙarshe, kasar Saudiya za ta dage hanin tsawon shekara da shekaru da ta yi ma kasar Qatar, a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar Kuwait. Ministan harkokin wajen Kuwait Ahmad Nasir Al-Sabah shine ya sanar da yarjejeniyar ta gidan talabijin din kasar Kuwait jiya Litini, inda ya ce an cimma yarjejeniya ta sake bude kan iyakoki na kasa da sama da kuma teku tsakanin Saudiya da kasar Qatar daga yammacin yau din nan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kotun majistar a Abuja ta tura Oboyele Sowore ma'adana a gidan yarin kuje gaban nan duba bukatarsa ta belinsa. Sowore, wanda shine mawallafin jarida yana gizo ta Sahara, kazalika ya jagoranci zanga-zanga juyin juhali da yan sanda suka zarge shi da yunkurin kifar da gwamnati ko cin amanar kasa. Nasiru Adamu Hikaya na dauke da wannan rahoton.
Wannan karo yan sanda sun kama wa Mawale Shawore da gurfanar da shi gaban kotu ne don zargin sa da ta da fitina da gudanar da haramtaccen taro.
Unlawful assembly and then inciting public disturbance to react. Somebody is calling that there should be a change of government by other means other than the constitutional.
Wani yana kiran a sauya gwamnati ta hanyar makarkashiya ba tare da bin tanadin tsarin mulki ba. Yanzu lauyin bangaren shigar da kara James Idacheba. Lauyin Shawore mai suna Marshall Abubakar ya ce Shawore ya shiga kare masu zanga-zanga yayin da ya gana dukan ɗaya daga cikinsu a yankin Gudu da ke Abuja.
And Shawore came in and intervened and said, "Why are you harassing an innocent citizen?" And it was at that point that the leader of the team, what was the name? Altine Daniel, had booted Mr. Mawale Shawore in the nose and gave him a broken nose.
A lokacin da Shawore yake sa baki don dakatar da cin zarafin mutumin, sai jami'ar 'yan sanda DSP Altine Daniel ta yi dirar mikiya a kansa har da fasa masa hanci, inji Marshall Abubakar. Lauyin ya ci gaba da cewa an kai Shawore ofishin jami'an SAS da aka soke, aka ci gaba da azabtar da su.
This was just an attempt to continue the persecution of Shawore by the Buhari regime. So
Shawore ya zargi gwamnatin Buhari da cin zalinsa, yana mai cewa ya gano ma har yanzu ba a rushe rundunar SAS ba.
The position of this country right now on police brutality, that they pounced on me to broke my nose. When they took me to the abattoir, I discovered that the Nigerian government has not ended SAS. They mobilized SAS officers to also beat us up and force us into detention at Abatio, one of the notorious SAS detention centers.
Lokacin da aka kai mu ofishin tsare mutane na Abatuwa, tsohon ofishin SAS na Abuja, na gano gwamnati ba ta rushe SAS ba, don sun tattaro 'yan SAS din suka doke mu da tura mu ɗakin tsare mutane. Alkalin kotun Mabel Shegun Bello ya tsayar da talatar nan don duba neman belin Shawore. Nasiru Adamu El Hikaya, murar Amurka daga Abuja. Najeriya.
A gaida Nasiru Adamele Kaya, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Akan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Mutane ya kamata su san cewa jami'ar APC wadda shugaban kasa Jalal Muhammadu Buhari ke shugabanta yake muke kasanan a karkashin ta ta yi rawan gani kuma mutane sun yaba masa sosai. Watakila irin ɗan siyasan da ba sa zama a gida ne suna Abuja ne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa mu da ku a shirin farko na tsaka mai wuya na wannan sabon shekara ta 2021, wanda muke fata Allah ya sa yadda muka ga farkon ta mu ga ƙarshen ta lafiya. To shirin mu na farko na wannan shekara daga Yola jihar Adamawa ya fito, kuma shiri ne da wakilin mu da ke cin Ibrahim Abdulaziz da shirya mana, inda bakin sa ƴan siyasa guda biyu za su alakanci ko kuma za su tattauna ko su yi muhawara akan alƙawarin nan guda uku da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na cewa zai yaƙi cin hanci da rashawa, ya bunƙasa tattalin arziki, sannan kuma ya samar da tsaro. To sun ya cika wannan alƙawarin ko bai cika ba, wannan shine maudu'in wannan shiri ne, kuma ba ta da ɓata lokaci ba. Ga Ibrahim da bakinsa.
Masu sauraro, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan shirin na tsaka mai wuya. Yau fa muna jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda za mu soma da batun abin da ya shafi irin alƙawarin da gwamnatin da take kai a Najeriya ta APC ta yi. Kuma don duba wannan batu, mun gayyato zagakumai kuma shugabanni ma kuma kusoshi ma a jam'iyyu biyu na Najeriya, wato jam'iyyar APC take mulki da kuma jam'iyyar PDP. A bangaren jam'iyyar APC take mulki a Najeriya, wato mun samu nasarar gayyato muku muƙaddashin jam'iyyar ta APC, wato shugabanta a shirin arewa maso gabashin Najeriya Dr. Umar Duhu, wanda shine tsohon shugaban jam'iyyar a wannan jihohi shida na arewa maso gabashin Najeriya. Akwai kuma shugaban jam'iyyar PDP a jihar Adama Barista AT Shehu. To amma sakamakon yanayi da ake na corona a wannan Abuja, wannan Yola, amma dukkanin su zamu hada su inda za a fafata a yau. Amma kafin mu so fafata gadan-gadan, zamu so mu shimfiɗa ne da jawabi na shi kansa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari lokacin da ya ke gangamin a zaben shekar 2015. Wai me Buhari faɗa ne, mai alƙawura ya yi? Albashi, in muka dawo sai mu koma ga malaman namu. Amma malamai, ina muku marhaban da wannan bayani na shugaba Muhammadu Buhari. To dukkanin ku malamai, na san kun saurari jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Yanzu kan zamu shiga cikin shirin gadan-gadan.
Dr. Umar Duhu, a matsayinka na usa a wannan jam'iyyar, domin kai ne tsohon shugaban jam'iyyar mata APC a shirin arewa maso gabashin Najeriya, jihohi da ku aka kafa jam'iyyar nan, lokacin da kuka zo kun yi alƙawarin dama, amma kafin mu ji ga wasu alƙawuran, ya kai ganin alƙawuran da kuka yi kun cika ko kuma dai?
Na farko, mutane ya kamata su san cewa jami'ar APC wadda shugaban kasa Jalal Muhammadu Buhari ke shugabanta yake muke kasanan a karkashin ta ta yi rawan gani kuma mutane sun yaba masa sosai. Dalili ke yasa yanzu mutane da suke gudun hijira a nan babbar Adama, ko yawancin kowa ya koma gidajensa, har ma ana noma a gidajen ƙauyuka. Saboda haka, idan mutum ya ce shugaban kasan nan bai rawan gani ba, to sai dai yana da wani manufa daban ne. Amma ya sani na kan lokacin ya yi kokari don kafin ya hau mulki 2015, a karkara na hukumi sun 19 suna karkashin shugabancin matan ta'adda wadda kira su suna yan Boko Haram. Amma hawan lokacin nan ya sa an fatattake su, kowa ya koma gida. Amma kuma abin da yake zama ta sani, faɗa da ake sarika noke da shi ba faɗa ne da za a kara sa shi rana ɗaya ba, amma kowa ya kamata ya yaba wannan shugabancin na Jalal Muhammadu Buhari cewa ya yi kokari ya rawan gani. Kuma wannan abu ne abun yaba sosai, tunda ni din nan gari na taso a ta ko inda take ta zauna gurin tare, amma yau mutane suna gida suna zuwa gonaki suna noma. Saboda haka abin da ya rage yanzu shine hadin kai da na Tarakawa da mutanen gari, a hada kai da jami'an tsaro don a samu a share wannan abun.
To amma Dr. Umar Duhu mun ji naka dan shimfiɗa da kai kan batun ɗaya daga cikin alƙawarin kuwa shine batun tsaro. Bari in koma wani shi kansa ɗan adawa shugaban jam'iyyar PDP a jihar Adama Barista AT Shehu. Ka ji shimfiɗin da yayi na kan cewa su kan dai Alhassan Barka ta fuskacin tsaro kan cewa alƙawarin suka yi kulla ta biya kuɗin sabulu. Ya ga wannan batun.
Malam Ibrahim a gani na ne shimfiɗan da shi kamar shi akan abin takaicin kuma Allah ya sa shi ma daga jihar Adama yake. Watakila irin ɗan siyasan da ba sa zama a gida ne suna Abuja ne. In ba haka ba, batun ɗan gudun hijira da yake cewa sun ka tambaye shi don Allah ya taɓa zuwa sansanin ɗan gudun hijira da ke nan a jihar Adamawa a Malkoyi ko kuma na hayin gada a Jimeta ko kuma na Gombe ko kuma na Mitika. Don haka batun cewa mutane sun koma gida har ana noma, ka tambaye shi lokacin da mai girma shugaban kasa General Muhammadu Buhari ya hau mulki nawa ake sai da buhun masara. A yanzu da muke magana da kai dinnan buhun masara 23.
A za mu zo kan wannan batu, za mu zo muna batun tsaro a Barista Eti Shehu. Barista Eti Shehu
shugaban kasa har kuka yayi da hawaye akan cewa idan ya hau mulki talaka sai ya sha litan mai a naira 50, amma yau da muke magana ni da shi ana sayan litan mai naira 148.
Eti Shehu, kafin mu je batun wannan muna batun maganar tsaro, ka fito daga shirin Arewa, yace ko ba komai su gwamnatin
tsaro a lokacin da mai girma shugaban kasa Buhari ya hau, ba mu san menene ake kira kidnapping ba, Boko Haram muka sani. A Boko Haram nan yau ya haifar da bayati Boko Haram din fitina shine kidnapping, wanda kuma da kansa ya sani shi dan jihar Adamawa ne, ya fito fili ya ce yau gashi yana gidan shi, in an san shi ne wallahi sai an zo an dauke shi a nemi kudin fansa. Lokacin da jam'iyyar PDP take mulki, tabarbarewan tsaro bai kai ya kai ga har gwamna ne bai fita shiga cikin local government din shi ba, ga gwamnan su na APC din su na Borno da kanshi dai ya gagara shiga wani local government wanda har an kusa a kashe shi. Duniya ta sani, shi ya sani, kowa ma ya sani, wani tabarbarewan tsaro ne ya wuce wannan.
To Umar Duhu, na kana murmushi da yake magana, me baka da raka kana murmushi?
To kaga da farko dai kaga ba za mu tsaya muna janin jaka akan abin da na san gaskiya ne, kuma dan adawa na maganan adawa sai ta adawansa. Dole ne kuma tunda kaga sun nemi shugabancin kasa Allah bai ba su ba, ya sake ba General Muhammadu Buhari komai suka faɗa, kaga za a ce wannan maganan adawa ne. In ba haka ba, ba wanda yake cin hankalinsa kuma wanda bali wanda ya ballaga ya san me siyasar duniya take zai ce wai abinda aka samu aka sanin lokacin da General Buhari ya hau mulki da inda take yanzu ba ta sake sau ba. Kariya ne, ni ba ke da wannan ba.
To amma Edu,
na son faɗa masa shi Eti Shehu chairman na chairman mai girma Eti Shehu cewa ya san cewa ba ni daga Karawo ko Madagari nake, kuma da lokacin da ake gwamnatin PDP dukkan muna zanne a Ayola, har ni zaɓen da na taya mu Ayola aka yi zaɓe, yanzu fa muna gida a gida muke zaɓukan mu. Maganar kidnapping da yake faɗan nan ya kamata ya san cewa kidnapping nan fa fatattakan ɗan Boko Haram da aka yaka hana su mazauni inda da suka kama suka ce shi ne daularsu, an hana su yau zama a daularsu nan, an kokore su, shi yasa suka shiga cikin garuka suna neman kuɗi ta ko ta wani hanyar tabbata zaki taro. Wannan kuma in Allah ya yarda, idan haɗin kanmu dukkanmu da ni da shi da shi muka haɗa kai gaba ɗaya, za mu tabbatar cewa an fata jike wannan mutane.
Dr. Umar Duhu,
ba gwamnan da yake jihar Borno, gwamnan jihar Borno zuwa ziyartar talakawansa inda suke duka, suke wannan talakan na zuwa, yana zuwa karamar kuwa Goza, yana zuwa Izge, ka tambaya ya yadda mutanen jam'iyyar sa na APDP suke yaba wannan ɗan tarikin. Saboda haka mu ba za mu ce wannan ina da muke nan yau muna son kudi gaskiya ne ba maganar siyasa ba.
Akwai batun da ake misali idan ka duba batun maganar tsaron nan kamar yadda su suke zargin kanci a lokacin suka zo Boko Haram aka sani, amma yanzu bayan abun ya tashi gane idan ka duba abin da ke faruwa a jihohin Katsina, Zamfara, Sokoto, Niger ga kuma irin tashi tashin hankula a kudancin Kaduna, ya za ka kwatanta wannan yanayi da kuma kokarin da kake cewa gwamnatin ku ta yi na APC wajen magance tsaron?
To ai kamar da aka faɗa abin da ya faru a Libya, kace Muhammadu Garabi da aka yi aka fasa Bajin Mali makaman Libya ta shigo kota yana shi ya kawo wannan abun ya yi yawa, kuma ka duba ɗakanmu da wani sun kari da joli ba ta da kariya wata mutum ba zai shiga ba za a sani kuwa don ana zamantakewa da mutane da suke kan iyaka, wannan ya kawo wadda yan ta'adda suna shigowa cikin ƙasa su yi barna su koma, in ka duba wani yan ta'addan nan ba yan Najeriya ba ne, kuma abin da yake faruwa a Zamfara da ƙasa da wasu maganar ma'adinai ne, maganar ma'adinan nan kuma ka duba jiya shi gwamnan Zamfara ya kawo shugaban ƙasa ma'adinai da aka samu gargajin ƙasa wadda zai sa Najeriya ta yi arziki, to wannan abu shi ya kawo wannan kace-kacen da idan ka samu ma'adinan nan sai ka zo da dare an ruga maka an kwaje wani ayyuka an kace kace da sauransu. Amma ni ina son fadawa shi dan uwana chairman APC da duk mutanen Najeriya da su duniya da su duka, idan muka da kai da zaman tsaro da gwamnati kamar da kuma jihar Adamawa babu wani adawa da wani, Allah ne ya ba gwamnan su ya zama gwamna yau, fatan mu shine ya mu masa addu'a ya yi abin da ya kamata ya mu da jihar Adamawa.
To APC
ka kushe shugaban kai saboda haka mu abin da muke so shine mu yi ma shugabanni addu'a mu ba shugabanni haɗin kai don a samu a shawo kan wannan abin da yake faruwa a jihar Adamawa da kuma wasu jihohi gaba ɗaya.
To a gaishe ku malamai, to wannan shimfiɗa kenan ta shirinmu na farko na wannan shekara da Ibrahim Abdulaziz ya mana tare da bakinsa daga yau da jihar Adamawa. Sai ku dakaci ci gaban wannan tattaunawa, Allah ya kai mu mako na gaba. A madadin shi Ibrahim ɗin da kuma Garas Alheri Abdu da ta haɗa mana shirin, Ali Mustapha Sokoto ne a Washington. Salamu alaikum.
Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaici.
Prime Minister Burtaniya ya yi shelar wani sabon zagaye na kullun corona je Litini, wanda ya hada da rufe makarantu da shagunan da ba na kayan buƙatar yau da kullun ba, a yayin da ƙasar ke fara aikin rigakafi ma ma'aikatan jinya da tsofaffi. Prime Minister Boris Johnson ya ce dole mutane su zauna a gida har sai akalla tsakiyar watan biyu, yana mai nuni da yadda asibitocin Burtaniya ke fama da majinyata fiye da yadda ya taɓa kasancewa a baya tun bullar wannan annobar. Zagaye na biyu na wasu zaɓuka da za a yi yau Talata a jihar Georgia ta kudancin Amurka za su yi tasiri matuƙa wajen sa awo 'yan Republican awo 'yan Democrats rinjaye a majalisar dattawan Amurka, wanda hakan zai yi matukar shafar yadda za a rika muhawara a rabin tsawon wa'adin shekaru hudu na mulkin zababben shugaba Joe Biden. Magajiyar garin birnin Washington DC ta yi kira ga jama'a da su kwantar da hankali jiya Litini, yayin da wasu dogarawan tsaron kasa wajen 340 ke shirin damara a ci gaba da daukar matakai da hukumomin birnin ke yi kan wata zanga-zangar da ake ganin da yiwuwar ta rikide zuwa tashin hankali, yayin da majalisar dokokin tarayyar kasar ke zaman kada kuri'ar amincewa da nasarar zababben shugaba Joe Biden. Babban jami'in zaben jihar Georgia jiya Litini ya ce shugaban Amurka Donald Trump ya yi kuskure muraran game da batun magudin zabe a jihar ta Georgia, bayan da ya yi tir da bukatar Trump a ƙarshen mako ta a nemo adadin ƙuri'un da za su shafi gibin ƙuri'u 10,011 da ya sanadin faduwarsa a jihar.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku zo su abokan aikin mu ɗauki da wani sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo voahouse.com. Yanzu a madadin Ibrahim Kalma Sigarba da ya tana gabatar da shirin da kuma Ciba Hiro Dodo ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau, Nisar Fili Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC. Ke cewa salamu alaikum.